kisa na ji kunya, amma in kika so ni zan rike ki amana ne. Thank you.